الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقاعدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما سؤال بركة بركة مدساكي حدواء وانا اللوكتي من البركة وانا الرانة أصبر daren ranar Lahadi, daren Litinin, ishirin da biyar ga watan Safar, shekara ta 1448 bayan hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya yi daidai da tara ga watan takwas shekara ta 2026 miladiya. A wannan lokaci mai albarka a wannan masallaci na Umar bin al-Khattab a wannan unguwa ta diaspora, babban birnin Yamai, jamhuriyar Niger. Ba dan komai ba, sai dan ci gaba da karatunmu na littafin Aqidatul Atfal fi Tauhidil Muta'al, aqidar yara wajen kaɗaita Allah maɗaukakin sarki, wanda cikin ikon Allah da taimakonsa a satin da ya gabata mun kammala littafi na farko, wanda a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi a littafi na biyu kenan. Saboda littafin yana da na farko, juz'i na farko, akwai juz'i na biyu, sannan kuma yana da juz'i na uku. Insha Allahu ta'ala yau za mu tashi a kan juz'i na biyu. Sai dai a ƙarshen karatu a wancan sati na yi bayani da kuma alƙawalin cewa a yau da nake magana kenan da za mu fara karatun littafi na biyu, juz'i na biyu, duk wanda ya halarci wannan waje zai samu littafi. To, cikin ikon Allah da ƙaddarawarsa, littattafan suna nan, amma sai shaiɗan ya kawo tashi gudunmuwa. Saboda a koda yaushe in za a yi aikin alkhairi, to shaiɗan yana kawo tashi gudunmuwa. Wace irin gudunmuwa? Shine yana ƙoƙarin ya hana wannan aiki. Tun da sahe ina tunanin karatun anya ma zai yiwu, to kuma sai dai daga ƙarshe Allah maɗaukin sarki ya ƙaddara zan zo. To, sai bayan na zo, bai huce abin da ya saura awa ɗaya a kira sallan magriba, kawai sai na tuno da littattafan da na samo su suna gida, na bar su a gida, ashe ban zo da su ba. Sannan kuma har ma sai da na tambayi malam liman kenan, Malam Abdullahi, akan cewa anya ba zan koma in dawo ba saboda alkawali da akai. To, wajen namu kun san akwai nisa, saboda tahiya kaɗai kana iya ɗaukan minti 40 ko wani abu makamancin haka, saboda muna can har wajen marshe bonka ne. To, kaga daga can sauwa nan, in ba Allah maɗaukin sarki ya kaddar, kuma gashi da marece ne an sauko daga aiki, duk da yau weekend ne, amma dai akwai circulation, akwai ambuteyashi. Sai malam ya ce kawai a bar shi har zuwa sati na gaba, amma na ce zan ɗauki list kenan sunayen mutane wanda suka zo, saboda mun yi alkawali duk wanda ya zo zai samu littafi. To, kenan za a ɗauki sunayensu, zai zamanto sati mai zuwa insha Allahu ta'ala idan an zo da su za a fara baiwa wanda suka zo a yau tukuna, sannan sai a kai ga waɗanda ba su zo ba. To, shaiɗan haka yake, yana kawo tashi gudunmuwa wajen hana addinin Allah. Kuma shaiɗan, dama Allah maɗaukin sarki ya ambata mana shi maƙiyinmu ne, zai zo mana ta ko'ina sai ya hana addinin Allah. Karatun nan da ake, to yana ƙoƙarin ya kawo tashi gudunmuwa. A nan ba zan manta ba, akwai wani littafi mai suna Abokin Hira, wanda wani malami ɗan Nijeriya da ake ce mishi Professor Mansur Sokoto ya rubuta wannan littafi. Shi ma littafin yana da na ɗaya, na biyu, na uku, har da na huɗu. Littafi ne da ya rubuta da Hausa. To, Abokin Hira, littafin nan sai ya kawo shi ne, yake kawo labarai, wanda labaran, wasu tabbas labaran sun inganta ya faru, wasu kuma labaran yana kawo su ne saboda ya kawo darasi abinda za a dauka a cikin labarin. Bai dora ma kanshi dole sai labari ya inganta kamar yadda ya hudi a cikin mukaddimar littafin. To a cikin littafin ya kawo labari, abinda yasa na kawo wannan labarin saboda labarin yana da alaka da shedan. Labarin da ya kawo shine labarin wani bawan Allah ne wanda a fada idan an zauna sai zamanto mutane suna ta tsine ma shedan, ana la'anta shedan. Sai ya ce saboda me za ku ringa tsine ma shedan, shedan da bai muku komai ba, alhali fa umarnin Allah ake karantawa. Saboda Allah madaukin sarki da ya ce fakhruj minha fa innaka rajim, kai la'ananne ne tsinanne ne. Sannan kuma Allah madaukin sarki ya ce duk wanda zai karanta alqur'ani fa idza qara'ta alqur'ana fasta'iz billahi minash shaitani rajim, ka nemi tsarin Allah daga shedani la'ananne jefaffe daga rahmar Allah. Amma sai shi wannan mutumin yake cewa saboda me za a ringa tsine ma shedan, shedan bai muku koyi ba ku ringa tsine mishi, ah menene haka? Shikenan da Allah ya tashi jarraba shi kawai sai ya kwanta kwana, yana cikin kwana barci sai ya mahulki, sai ya mahulkin shedan, sun hadu da shedan, da suka hadu da shedan sai shedan yake gode mishi akan kariya da yake bashi, yake cewa gaskiya ina godiya akan in ana zagi na kana hanawa kana cewa a bari kaza kaza. Shedan yana gaya mishi haka sai ya ce ai ina so ma ka zama abokina. Kai ko daga ji ka zama abokin shedan malam? Yace ai kawai ka zama abokina, saboda haka yanzu abinda nake so ina so ka raka ni za mu yi tahiya. Yace tahiya zuwa ina? Yace zai yi tahiya zuwa sama. Yace ni shi da ba tsuntsu ko wani abu ba mai tashi ya za a iya tahi zuwa sama? Sai yace ai ba komai, zai goye shi a bayan shi. Shedan yace ba matsala, zai goye shi kenan, shi tunda shedan shi zai tashi sama. Sai ya goye shi, shikenan yanzu ana tahiya a sama sai wannan bawan Allah duka cikin mahulki. Sai ji yana jin hutsari, sai ya ce ma shedan ya sabke shi ya yi hutsari sai su ci gaba da tahiya. Sai ya ce ina? Ya ce kai wa abokina ne, ai babu matsala, kana iya yin hutsarin ka saman bayana, babu komai. Ya ce a'a, da ka sabke ne ya yi hutsari na? Ya ce babu matsala, ba ka matsa kake ba. Ya ce kawai yi hutsarin ka. Shikenan sai ya tsula da hutsarin shi, yana kare hutsari sai ya halka daga kwana. Yana halka daga kwana sai ya ga ya shika matalashi da hutsari. Abin da ya fara wadi bayan ya halka daga kwana shine Allah ya tsine ma shedan. Shi mai baiwa shedan kariya, yanzu kuma shi yake tsine ma shedan. To wannan na kawo shi ne saboda duba da yanda shedan ya mantar da ni game da wancan alkawali da ni. Ina fata Allah madaukin sarki ya yafe mini, sannan kuma ina fata za a yi mini uzuri akan alkawalin da ne saboda mantuwa ce. Allah madaukin sarki ya taimake mu. Insha Allah ta'ala, kamar yadda na ambata, shi shedan ya so ka a yi karatun, amma insha Allah ta'ala za a yi. Za mu tashi a farkon littafi juz'i na biyu kenan, wanda malam bayan ya yi muqaddima kusan kwatankwacin muqaddimar da ya yi a ta farko, littafi na farko. Amma daga ƙarshe sai ya rubuta a shekarar da ya rubuta wannan littafi, da kwanan wata da kuma kwanan yini. Ya rubuta wannan littafi ne ya ce a 6 ga watan 9 shekara ta 1436 hijiriya kenan, bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda ya yi daidai da 23 ga watan 6 shekara ta 2015 kenan. Domil Kens ya rubuta wannan littafi. Yanzu kenan wannan littafi juz'i na biyu yana da shekara nawa? 11 kenan da rubutawa. Kaga Allah madaukin sarki ya sanya mu littafin shi albarka, saboda ko ina ana samun shi, musamman a wuraren mu na Afrika. Dama dan Afrika ne, dan Najeriya, mutumin abin da ya shahi Kaduna shine ya rubuta wannan littafi, Abu Musa al-Ash'ari. Muna fata Allah madaukin sarki ya saka mishi da alkhairi, Allah madaukin sarki ya kara wa rayuwar shi albarka, Allah madaukin sarki ya sa ya wannan littafi da yayi, Allah madaukin sarki ya sa ya amfane shi duniya da lahirar shi. To kamar yanda muka saba a wancan karatu namu, karatun yana kasancewa ne za mu karanta mu fassara, mu kai daidai tambaya ko gabar da za mu tsaya a kanta, sannan sai mu dawo mu kawo hujjoji idan akwai a cikin alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantatta ita ma kuma wanda muka iya kaiwa gare ta wanda dan ilimin mu ya kai gare ta sannan daga baya idan akwai wata mas'ala wanda take da alaka da wannan tambayoyin sai kuma mu bushirar da ita tambaya ta farko malai yace su'al tambaya yace man khalaqad dunya wa ma fiha yace wane ne ya halicci duniya da abin da ke cikin duniya jawab malai yace amsar tambaya yace Allahu huwa alladhi khalaqaha wa ma fiha yace Allah shine ya halicci duniya kuma ya halicci abin da yake cikin wannan duniya su'al tambaya ta gaba malai yace limadha khalaqa Allahu ad-dunya yace saboda menene Allah ya halicci duniya menene dalilin da yasa Allah ya halicci duniya jawab malai yace amsa yace khalaqaha li'ibadatihi wahda yace Allah ya halicci wannan duniyar ne dan a bauta masa shi kadan sa su'al tambaya ta gaba malai yace ma huwa awwalu ma faradahu Allahu alayka yace menene farkon abinda Allah ya farlanta a gare ka kai bawan Allah jawab amsa malai yace awwalu ma faradahu Allahu alayka farkon abinda Allah ya farlanta a gare ka yace at-tauhida shine tauhidi su'al tambaya ta gaba malai yace ma huwa at-tauhid menene ake ce ma tauhidi jawab amsa malai yace huwa ifradu Allahi bil ibada yace shine kadaita Allah da bauta su'al tambaya ta gaba malai yace limadha arsala Allahu ar-rusula menene dalili saboda menene Allah ya aiko da manzanni jawab amsa malai yace arsalahum li yuhaqqiqu at-tauhida Allah ya aiko manzanni ne dan su tabbatar da tauhidi dan su inganta tauhidi shi tauhidin nan da malai yace menene tauhidi kenan karin bayani sai zo a baya wannan ita ce tambaya da zamu tsaya akan ta kenan insha Allah ta'ala zamu koma tambaya ta farko mu ga abinda Allah madaukakin sarki zai sa mu dauka a cikin wannan tambaya malai yace man khalaqa ad-dunya wa ma fiha wane ne ya halicci duniya da abin da ke cikin ta kaga wannan tambaya zaka iya kwatanta ta da tambayar da malam yayi a farkon littafi na juz'i na farko saboda a farkon littafi malam tambayar da ya ta farko shine yace man khalaqaka yace wane ne ya halicce ka yace Allah shine wanda ya halicce ni a amsar da ya bada a wancan littafi kenan juz'i na farko to anan malam dai ya dan ƙara fadada mu saboda ci gaban littafin na farko ne to dan ya ƙara fadada wannan bayanin na tambaya ta farko da yayi sai ya ce to man khalaqa ad-dunya wane ne ya halicci duniya sai ya ce wa ma fiha kuma wane ne ya halicci abin da ke cikin wannan duniya tare da cewa kai da ya tambaye ka a farko wa ya halicce ka kana cikin abin da yake cikin duniya to amma ba jinsin ka kadai ne yake mi ba yake rayuwa a cikin duniya to dan malai ya fadada wannan tambayar sai yace to man khalaqa ad-dunya wane ne ya halicci ita wannan duniyar gaba dayan ta bai tsaya akan ta kadai ba sai yace wa ma fiha da abin da ke cikin duniyar domin ita duniya a karan kanta Allah ya halicce ta Allah bai bar ta haka nan ba sai kuma ya halicci ɗan adam da aljanu da itace da abubuwa saura dai waɗanda suke na dabbobi da sauransu dan mi dan wannan duniyar ta rayu har zuwa lokacin da Allah madaukakin sarki ya kayyade shi yasa sai malai yace Allahu huwa allazi khalaqaha Allah shi ya halicci duniyar nan wa ma fiha da abin da ke cikin wannan duniyar duka Allah ne ya halicce su kaga kuma Allah madaukakin sarki dama ya ambata mana a cikin suratul sajada Allah madaukakin sarki yake cewa Allahu allazi khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh Allah madaukakin sarki yace Allahu Allah allazi khalaqa as-samawati wannan shine wannan wanda khalaqa as-samawati wal arda ya kage halittar samai da kasai wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin sama da kasa wane ne ya halicce su shine Allah fi sittati ayyam Allah ya halicce su ne a cikin kwana 6 thumma stawa ala al'arsh sannan sai Allah madaukin sarki ya daidaita akan al'arshin sa kaga wannan Allah madaukin sarki ya bayyana mana cewa shi ya halicci sama da kasai da duk abin da ke tsakanin sama da kasa idan ka dauki duniyar gabaki daya da ma shi ne Allah madaukakin sarki ya halicci kasa kasa ita ce a kasa babu wata halitta da take can kasan kasa sai dai halittu na dabbobi da tsuntsaye wasu da suke rayuwa a cikin kasa sai Allah madaukakin sarki kuma ya halicci wasu bayi ko wasu halittun da za su rayu a saman kasa da kuma wanda za su rayu a sama bayan waɗanda suke rayuwa a saman kasa misali mu ɗan adam da dabbobi saboda muna rayuwa muna taka kasa akwai kuma halittun da Allah madaukakin sarki ya halicce su su kuma a sama suke basa busukaicen sama ba ma'ana suna tsakanin sama da Allah ya halicce ta da kuma kasa kuma ba su taba kasa kuma ba su taba sama daga ciki akwai rana daga ciki akwai wata daga ciki akwai tauraro Allah madaukakin sarki ya halicce su ne wannan su suna rayuwa ne a tsakiyar sama da kasa ma'ana idan nace a tsakiya ba ina nufin didi tsakiya suke ba a'a suna dai rayuwa ne su ba sa taba kasa ba sa taba sama dudda za a iya samu kamar yanda aka samu a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata ya tsage rabin sa ya fadi kaga iktarabati sa'atu wa shaqqa al-qamar kamar yanda Allah madaukakin sarki ya fada a cikin alqur'ani to amma dai Allah ya halicce su ne dan su rayu a tsakankanin sama da kasa kaga wannan yake nuna Allah shine ya halitta sannan kuma sai Allah ya halicci sama bayan Allah ya halicci sama sai kuma ya halicci mala'ikun da suke rayuwa a samar domin ita samar ba wai ita kadai ce ba sai Allah ya sa mata wasu suna rayuwa a cikin ta yanda muke rayuwa mu a saman kasa akwai wanda su kuma suke rayuwa a saman a sama kenan duk da ita samar tana da mataki guda 7 kamar yanda ita ma kasar take da mataki guda 7 Allah madaukakin sarki ya ambata mana cewa a cikin alqur'ani Allah ya halicci sammai guda 7 zaka ga Allah yana ambata a wurare da yawa ya halicci sammai guda 7 amma kasa guda 7 Allah madaukakin sarki bai zo da bayani akan cewa karara da lafazin ya halicci kasai guda 7 ba da ma'ana ta lafazi karara amma sai Allah ya bamu labari a cikin suratul tahabun a ƙarshe Allah madaukakin sarki yace Allahu allazi khalaqa sab'a samawati wal ardh mithlahunku na manta ayar dai ayar Allah madaukakin sarki yake ambatawa cewa Allah madaukakin sarki shine ya halicci sammai guda 7 sai Allah yace ya halicci wa minal ardi mithlahunna sai Allah ya halicci kuma kasa kwatankwacin sama malaman tafsiri suka ce ai kwatankwacin sama wajen halitta wajen adadi yanda sammai suke guda 7 haka Allah madaukakin sarki ya halicci kasai su ma waɗanda suke guda 7 to kaga wannan yake nuna mana ashe yanda mutane suke rayuwa a saman kasa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana mala'iku su ma suna rayuwa a sama sama ta farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu inda zaka dora hannunka yatsunka guda 4 a sama face akwai mala'ikan da yake ma Allah madaukakin sarki bauta a daidai wannan wajen duk inda ka dora Allah madaukakin sarki ya halicci wani mala'ika da yake bauta a wannan wajen to amma kaga da yake mutane wani lokaci bamu gane ba sai kaga ba ma abin da ya shafi hankalta ma wannan to haka sama ta biyu ita ma haka sama ta uku haka sama ta hudu Allah madaukakin sarki ayar da nake nema yace Allahu allazi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allaha ala kulli shay'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma a cikin suratul talaq karshe kenan nace suratul tahab To kaga wannan yake nuna Allah da ya halicci sama da ƙasa su wa'annan suna cikin duniyar ne. Sannan kuma mu kuma sai ya zamanto muna cikin sammai da kassaikin ɗan Adam da taurari da mala'iku da dabbobi da itace da sauransu. To shi yasa sai malam yace Allahu huwal ladhi khalaqaha wa ma fiha. To shine abin da yasa Allah madaukakin sarki da ya halicci sammai da kassai sai mu kuma ya sanya mu cikin su muna rayuwa a cikin su. Shi yasa malam yace Allahu huwal ladhi khalaqaha wa ma fiha. Ma'ana Allah shi ya halicci duniya kuma ya halicci duk abin da yake rayuwa a cikin duniya. Shi yasa a wata ayar Allah madaukakin sarki yace Allahu khaliqu kulli shay'in, Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil. Allah madaukakin sarki yace Allah shine wanda ya halicci dukkan komai. Sannan kuma shi Allah madaukakin sarki wakil shi mai iko ne, shi mai nuna lamarinsa ne, mai yin abin da ya ga dama ne akan dukkan komai. Ma'ana shi ya halicci komai gabaki ɗaya. Kaga anan da Allah ya ce Allahu khaliqu kulli shay'in, Allah shine ya halicci dukkan komai, kullu shay'in, kullu komai ya shiga. Duk abin da ka sani kenan, wanda ba Allah ba. Saboda dama shi Allah shi sai a hudda shi, saboda shi shine ya haluttar. Amma duk wani abu wanda ba Allah ba, to Allah madaukakin sarki shine ya halicce shi. Shi yasa anan akwai shubuha, ko in ce akwai wata mas'ala. Shine zaka ji ana cewa ai Allah madaukakin sarki ya halicci mutane, shi kadai ne ya halicci mutane, babu shakka kuma akan wannan magana. Amma sai kaga ana kawo shubuhohi a yanzu cewa ai Turawa ci gaba ya kai ci gaba, yanzu su ma suna halittar ɗan Adam. Wayya suke su halicci ɗan Adam shine robo robo da suke yi. Ban san, na san da yawa daga cikin mu sun ga irin wannan abubuwa. Za ka ga yanzu za a halicci, za su ƙera robo mutum ne, in ka gan shi sak mutum za ka ce, ba za ka ce ba mutum ne ba, matukar ba an gaya maka ba. Za a sanya mishi kaya irin na mutum, tufafi irin na mutane yanda suke sawa, ka ga jikin shi sak yanda mutane suke, yana magana yanda mutane suke magana. Amma matsalar shine shi na'urori ne aka sa aka yi shi, wasu wayoyi ne aka hada aka yi, me yake da suna fabrike, aka yi abin da ya shahi gama shi aka gaggama, sai aka samu wata na'ura aka yi programan shi, domin programan su ne ake yi. Da kayi magana kai tsaye kwakwalwar shi sai ta bashi wannan maganar, mi kace, wasu irin maganganu ake maidawa, wasu irin amsoshi ake maidawa idan aka faɗi wannan maganar. Shine abubuwan da ake sawa a cikin kwakwalwar shi, ko in ce a cikin memoir ɗin shi. Idan an sanya zai zamanto in kai magana mai daɗi sai ya maida maka mai daɗi, in kai magana marar daɗi sai ya maida maka magana marar daɗi. To da wannan sai a ce ai su ma sun yi halitta. A'a, ba halitta suka yi ba, domin su sun kwaikwayi abin da Allah ya yi ne, kuma ba za su taɓa yin abin da Allah ya yi ba ko kaɗan, saboda su ƙin Allah ne ya halicce su, su kansu. Da Allah madaukakin sarki ya halicci ɗan Adam, kawai ce ai kun fayakun. Farkon halitta annabi Adam, Allah madaukakin sarki ya halicce shi da mi? Da ƙasa ko laka ko wani abu makamancin haka. Bayan shi sai Allah madaukakin sarki yake halitta ƴaƴan Adam ta hanyar abin da sai Allah ya halicci Hawwa da haƙarƙarin shi na hagu, ƙashi daga haƙarƙarin shi na hagu, wanda yake wanda yafi kowanne lankwashewa. Da wannan malamai suka ce shi yasa mata suke alankwashe ko da yaushe, ba a meke suke ba, da zaran ka ce za ka meke iccen da yake a lankwashe, to za ka ga sai dai ka karya shi, da ka takura mishi karyewa zai. Amma a hankali a hankali kana ƙoƙarin ya meke, zai ɗan yi kamar ya meke, amma dai ba zai taɓa zauwa mekeke ba. To haka mata suke. Shi yasa Allah madaukakin sarki ne ya halicce su haka nan. Za ka ga wani abin idan suka yi sai ka ga sai ka yi mamaki. To in ba abin mamaki ba, Allah madaukakin sarki ya tsarkake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsarkake matansa iyalansa gaba daya amma tare da haka matan nan basu kubuta daga irin karkatan nan tasu ba tare da cewa su ne mi ummahatul mu'minin uwayen mu'mine duk uwayen mu ne mahaifan mu ne matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma da yake mata dai suke sai da Allah madaukakin sarki ya bayyana raunin da gare su ba wai kuma in an yi magana akan mata suna da rauni ba ana magana akan dun namiji yafi mata ba a'a ba haka ake magana ba nawa ne mazajen da suka zamanto shashashutan badaddi wanda matan ma sun fi su suna da yawa ana magana akan galibi ne a dabi'ar da Allah yake halitta ita mace dama Allah yana halitta ta da rauni shi yasa in kai kokarin meke ta sai dai ka karya ta daga ciki misalan da ake badawa shine in kai kokarin ka ce ma matarka in ta fita daga gida akan aurenta billahi allazi la ilaha illa huwa sai dai wata huta akan auren amma sai ta huta malam shi yasa irin wannan akwai ɗaya daga cikin malaman Najeriya Malam Aminu Daurawa hafizahullahu ta'ala yana bada shawarwari akan cewa a guji irin wannan maganganun mace duk lokacin da kake mata irin wannan maganganun in kin yi kaza akan aurenki in kin yi kaza akan aurenki kaza 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 to shedan yana zuwa ya kururuta zuciyarta ya raya mata abubuwa da dole sai ta aikata wannan abu kuma daga baya ka zo kana da na sani ka diba kaga wani da shedan yake ha zai yi kokari sai ya sa ta ta aikata idan kace shi yasa idan akwai wani da yace ma matar shi irin gida ne na fami ka san idan akwai gida na fami zaka ga akwai gidan wane wa akwai gidan kane akwai gidan karamin kane akwai gidan babban wa da sauransu a cikin gida guda to matar shi sai Allah ya jarrabe shi da wata mata wadda ita ba ta iya zama a kewayenta sai ta tafi wajen me yake da suna ɗakin matar wanshi to wannan abin yana bata mishi rai saboda in ya dawo kusan kullun yana sallama saboda akwai kofar da za ta iya bi ta shiga wancan gida tana can kafin ta zo aiki ne sai ya ce mata in kika sake huta kika shiga wancan gidan yace to na sake ki iya like bakin shi sai ta huta da gudu ta huta ta sake shiga wannan ba tsaya aka dauki lokaci ba iya like bakin shi ta shiga shikenan sai abin ya bashi mamaki sai ya tarda ta cikin ɗakin ya gaggaura mata mari yace na mai da ke to wannan abubuwan sai malami da rake ce a nisance su wallahi kuma misalin da malai ya bada wallahi tallahi inda za a ringa gudu irin shi to da mata an zauna lafiya da su yace kakkai rakai haka nan in kai haka nan za ta kashe maka aure yace ka ce mata in kika sake huta in kika sake kika huta to wallahi za a yi wata guda cir ko wata biyu ba a ci nama a gidan nan ba yace to za ta hishin ciwon wannan akan wancan wancan yace aure abinda ne ya shahe ka yace za ta kashe maka aure da dai amma cin nama yace abu ne wanda ya shahe ta wallahi za ta yi taka tsantsan ko kuma ka ce bazan kara miki dinki iri kaza ba ko bazan bar ki kije biki gidan su bana ba to in kana irin wannan da dan dama dama yace amma wallahi kana kalakanta auren ka da fitan matar ka yace wallahi yanzu ne za ta kashe maka aure Allah karimu to anan ina magana akan Allah madaukakin sarki sai halicci awwa da kashi na karkarin annabi Adam wanda yake lankwashashe ne bayan shi sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da halitta da abin da ya shahi mu'amala tsakanin namiji da mace mata da miji tare da cewa sai Allah ya kebance wasu kamar annabi Isa alayhi salatu wassalam sai Allah madaukakin sarki ya halicce shi ba tare da mahaifi ba to kaga amma dai a al'ada kaga da Allah madaukakin sarki ya halicce ya tashi halittar awwa kun fa yakun ne yayi aiki haka annabi Isa kun fa yakun ne yayi aiki to shi yasa su wa'innan turawan ba wai halitta suke ba su wasu abubuwa ne na cikin halittun Allah suka dauka suka hada wai su kwaikwayi mutum tare da cewa ba za su taba yi ba saboda shi programan shi aka yi idan yayi da programin sai ya yanzu motoci wa'anda suke electric da da ta zamanto tayi da programming shikenan ma za ta yi kwandanan kanta sai an zo an sake programming da to yanzu dan adam kai yanzu kana da programming sai Allah ya sake da programming sai Allah ya sake programming ka subhanallah ba yanda za a yi su su kwatanta irin halittun Allah wanda zaka ga za su dibi halittar Allah ne sai su ce su yi irin ta tsuntsu da yake tashi sai suka kalle shi sai suka yi shirki shirkin sama jirgin sama abinda imajin tsuntsu ne sai da zaka ga dole an mishi fuka-fukin nan Salman ke kawai safke shi jirgi fuka-fukin shi ba su motsi su a meke suke amma dai tsuntsu ne suka gani saboda tsuntsu idan ya tashi sama zaka zai meki fuka-fukin shi ma kuma yana yawon a sama saboda Allah ne yake rike da shi sai suka dibi irin wannan sai suka ce su yi tsuntsu yanzu kuma an fara sun fara diba kansu kuma suna yi su ce ai dan adam da wannan zaka ga tambadaddi ɗan bariki wanda mutum wanda bai karanci addini ba wai ana kawowa zai je ya sayi irin wannan robon a matsayin matar shi wai da sunan mace wai da cewa ita mace wannan ɗan adam ɗan uwanmu wanda jinsin mu guda su suna ganin cewa in ka aure ta za ta sama ciwon kai za ta caza ma kai wai amma ita robo saboda an yi programming ta ita wadda zaka auro ba za ta taba gaya ma magana mai magana banza ba magana za ta bata ma rai sai su ce shikenan ba za su je su sayo wannan wallahi akwai wanda suke sayan irin wannan wai da sunan mace su kawo ta gida su aje su ringa sharjanta in ta yi da sharje a sai ta sharje in babu wuta kuma in Allah madaukin sarki ya kaddara wuta ta dauke duka gaba daya akai wata guda ba wuta kuma sai yaya shikenan ta tashi aiki shi yasa duk wani abu da zaka ga na dan adam wallahi sai ka samu yana da nakasu ko menene in dai dan adam ne zai yi shi akwai rauni musamman in yace zai kwaikwayi abinda Allah ya yi ka dibi halittar ka kai a karan kanka yanzu idan Allah madaukakin sarki ya tashi safkar da ruwan sama wani lokaci zaka ga sai Allah ya kawo alamu wanda suke nuna me suke nuna ruwa zai safka ya kake ka gane da farko Allah madaukin sarki zai tayar da mi sama za ta sauya ana ganin hasken rana sai a wasa gani to idan makaho ne ma sai Allah saboda Allah madaukin sarki yana halitta bayin sau inda suke ba su gani amma sai Allah ya halicci wasu abu wanda za su nuna mishi kamar ruwa zai safka ta yaya shine kai mai gani kaga hadiri kahin hadirin nan ya taso sai Allah ya halicci iska wani lokaci da take zauwa da zaran wannan iskar ta taso zaka ji ta ba ɗaya take da iskar da ba ruwa ne zai safka ba to ta wannan hanya shi makaho yake ganewa sannan da Allah madaukin sarki ya halicci ya tashi halittar idan mutum sai Allah madaukin sarki ya halicci idan amma kuma sai Allah ya sanya wani ruwa a cikin idan ruwan nan bai ya zubawa kullum haka gashi nan dai lahiya lau sai in wani abu ya same ka na damuwa wanda ya kai matuka ko kuma tsoron azabar Allah ko tsoron Allah ya shiga zuciyarka musamman in ana karanta ayoyin Allah sai ka ga ruwan yana zubawa ba hon waje ka danna bai zubo a'a haka Allah ya halicci abu za su iya irin wannan ba za su iya ba ko kadan sannan kuma idan ka je kasashen waje inda ada kai sanyi zaka ga duk wani ruwa yana zama mai leshi yana safka zaka ga ya koma kankara amma banda ruwan ido ruwan na idon kuma ruwa ne shi kadai ne baya iya zama fitowa kankara duk sanyin da ake za su iya wannan ba za su iya ba kai da Allah madaukin sarki ya tashi kuma bai bar idan haka nan ba kuma Allah sai ya halicce shi a gaba bai sanya shi a sama ba da Allah ya halicci ido a sama kaga ai da ya za yanzu ayi tahiyya sai ka ringa haka ana tahiyya subhanallah sai Allah ya sa shi a gaba yanda za ka yi tahiyya lafiya lau kai kuma da Allah ya tashi sai Allah ya sa mishi murhi abinda za ka liƙe shi in wani abin cutarwa ya zo yanzu za ka liƙe idan ka shikenan sai ya bigina ba zai shiga ba duk wannan wasu abu ne da Allah madaukin sarki yake yi kuma da Allah ya tashi sai Allah ya yi musu kuma wa'innan gashi na jikin ido wannan gashin wallahi duk wani abu da zaka ga Allah ya yi a jikin dan adam wallahi akwai hikima kuma akwai dalilin yinsa yanzu wannan gashin na ido zaka ga yana taimaka maka wajen fidda wani abin da ya shiga cikin ido da zaka sa hannu ba zaka iya ba amma wannan gashin zai taimaka maka ko kuma idan wani abu ya zo kafin ma ya samu shiga idan wannan gashin zai tare shi to shi yasa wallahi Allah madaukin sarki mai hikima ne shi yasa ma ai Allah da kansa yace fatabarakallahu ahsanul khaliqin madalla yabo gwani ka san yabon gwani ya zama dole to sai Allah yake yabon kansa fatabarakallahu madalla da wannan haluttar da Allah ya ahsanul khaliqina shine mafi kyawu ko shine mafi fiti wajen kyautata halutta duk haluttar da Allah zai yi zaka ga sai ya kyautata ta duk yanda za ta kasance kai kanka in ka kalli dan adam a ba kai zaka kallu wata ba kace tana da kyau ta burge ka kaza kaza da sauransu waye halice ta Allah haka ita ma za ta ga wani to waye halice ta ai ba ita ta halicci kanta ba Allah ne ya halicce ta shi yasa dole ne ka sallama ma Allah madaukakin sarki a takaice da ƴan uwa su ba halitta suke wa'annan ba suna dai wani abu Allah madaukakin sarki ya taimake mu to kaga wannan yake nuna Allah madaukakin sarki shine yake halitta komai da komai duk abin da ke cikin sama da abin da ke cikin ƙasa Allah madaukakin sarki shine ya halicce su sannan kuma zaka ga malamai sun yi ƙarin bayani akan abin da ya shafi haluttar musamman wannan aya da na karanta ta ƙarshe a cikin suratul zumar Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil shi Allah madaukakin sarki shine wanda ya halicci dukkan komai to malamai sun yi ƙarin bayani da yawa wanda ba na so in shiga ciki saboda maganganun suna da yawa amma Allah shi kadai ne yake banci wannan ba wanda ya taya shi cikin wannan kuma babu wanda ya taimake Allah ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira Allah yafi karfin a ce wai wani ya taya shi yin wani abu da Allah ya safkan mana da alqur'ani akan cewa muyi kaza muyi kaza kan muyi kaza kan muyi kaza Allah madaukakin sarki yayi wannan ne gaba ɗayan sa domin mu ba wai dan shi ya amfana ba ko kuma dan shi ya samu tawaya dan kan mu ne mu amfanin mu mu kin idan mun yi bautar Allah ladan da Allah zai ba mu kan mu ne zai amfana ba zai taba amfanin Allah da ko misqala dharratin ba ko kadan kan mu ne wai saboda haka idan malamai suna cewa ku ji tsoron Allah ku yi abin da ya kamata ba wai suna kokarin su nuna cewa in kun yi za ku amfane su ba su malaman ko kuma za ku amfani Allah ba suna gaya maka hakan nan ne saboda in ka yi da zaka ceci kanka wannan shine kawai in ka ki yin abinda Allah ya ce ka bari in ka bar shi to zaka ceci kanka ne zaka taimaki kanka ba wani ka taimaka ba tambaya ta gaba mallam ya ce limadha khalaqallahu ad-dunya mun ji Allah shine ya halicci duniya kuma ya halicci abinda ke cikin duniyar to menene dalilin halittar duniyar da Allah ya yi saboda mi Allah ya halicci duniya zaka ji malam Bahaushe yana cewa dan lada ake yin sallah kaga sallan nan ana yin ta dan a samu mi lada to dan mi Allah ya halicci duniya haka kawai Allah ya halicci duniya a sai malam yace khalaqaha li'ibadatihi wahdahu Allah ya halicci duniya ne dan a bauta masa shi kadan sa ba tare da an hada shi da wani ba kaga anan ma zaka kori shirka ma Allah hada Allah da wani wajen bauta domin da Allah ya tashi halitta tun farko kafin ya halicci annabi Adam Allah madaukakin sarki ne ya baiwa mala'iku labarin cewa zai sanya khalifan shi a bayan kasa wannan khalifan nashi a bayan kasa kuma me ake ce ma khalifa wanda zai wakilce ka ko madadinka shine khalifa da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin na hore ku akan sunnata da sunna halifofina ma'ana mamayana wanda za su ci gaba da karantar da ku da kiran ku zuwa ga addinin musulunci wanda na yarje muku ku dauki addini a wajen su to sai Allah madaukakin sarki saboda shi ubangiji ne sai Allah ya ce zai halicci khalifan shi a bayan kasa ma'ana zai turo da annabawa kenan dan ayimi kawai dan abota masa domin lokacin da Allah ya halicci annabi Adam da Hawwa suna cikin mi aljanna ko sai Allah ya fitar da su ya kawo su duniya dan su yi bauta wanda yayi abun kwarai ya koma gidan da ya fito asalin gidan da ya fito wanda yayi abin banza akasin abun kwarai shi kuma sai ya tafi gidan da shedan yake wuta kenan Allah ya kare mu to shi yasa kaga Allah madaukin sarki ya halicci duniya ne kawai kadai saboda mi saboda abauta masa shi yasa da farko Allah madaukakin sarki yana cewa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun a cikin suratul dhariyat Allah yace bumu halicci aljinni jinsi na abin da ya shahi aljani da jinsi na mutum dan adam illa liya'buduna kadai sai dan su bauta mana lokacin da muke bayani a cikin littafi na farko mun yi karin bayani akan wannan ayar saboda haka ba sai na koma ba na yi karin bayani game da abin da ya shahi ayar amma karin bayanin da zan yi wanda ban yi shi a wancan ba shine anan malam shi cewa man khalaqad dunya wa ma fiha wannan tambayar kuma sai malam yace limadha khalaqallahu dunya saboda me Allah ya halicci duniya ita ko duniyar Allah ya halicce ta ne saboda mu saboda mu mu rayu a cikin ta mu yi mushi bauta to ashe dalilin bautar mu za a diba saboda dalilin mu ne mu kin bayan Allah Allah ya halicci duniyar Allah ya halicci bayi su bauta masa to amma a ina ne za su iya bauta masa shine a duniya sai Allah ya halicci duniya saboda mu bauta masa a cikin ta wannan dalili kenan za a tafi zuwa ga diba dalilin asalin halittar shi wanda aka halitta kafin a halicci shi abinda zai zamanto ya taimaka mishi wajen rayuwar ne an gane da kyau ko kenan wannan yake nuna Allah ya halicci sama ita kuma sama da ƙasa Allah da ya halicci mutane da aljanu jinsi na mutane da jinsin aljanu a cikin ina muke a cikin duniya kuma idan aka hada mu aljannu da mutane da sama da ƙasa da sauran halittu mu ne muka cika duniya mu ne ake cewa mu duniyar muna cikin duniya ne to kaga kenan Allah ya halicci da farko ya halicci duniya ne dan a bauta masa saboda kuma bauta masa da za a yi shine abin da zai kai mu tambaya ta gaba da malam yace ma huwa awwalu ma faradahu Allahu alayka menene farkon abin da Allah ya farlanta ya dora maka wajibi ne sai ka yi shi menene wannan abin sai malam yace awwalu ma faradahu Allahu alayka farkon abin da Allah ya farlanta a gare ka shine at-tauhid yace shine tauhidi kadai ta Allah shi kadai bauta masa shi kadai ba tare da wani ba idan muka koma baya tambaya ta biyu sai malam yace khalaqad dunya li'ibadatihi wahdahu ai shine at-tauhid ke a ayat da take cikin suratul dhariyat kuma da Allah madaukin sarki yace wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun abdullahi dan abbas da yazo fassara illa liya'budun sai yace ai illa liwahidullaha liwahidun dan su kadai ta Allah shi kadai su yi tauhidi to wannan shine farkon abin da Allah ya wajabta akan bayi a bauta ma Allah shi kadan sa tauhidi shi yasa tauhidi yake da muhimmanci ɗan uwa a rayuwar ɗan adam domin duk wanda ya rayu ba tare da tauhidi ba a doran ƙasa yayi asara mai yawa yayi biyu babu kenan yayi asarar duniyar shi kuma a ranar tashin alƙiyama yayi asarar lahirar shi saboda idan aka tafi lahira ba zai shiga aljanna ba zan ba da misali zaka ji idan wani abu ya faru a kasashen Afrika sai ka ji an ce majalisar dinkin duniya ko majalisar wargaza duniya ko ka ji an ce Amerika su suka fara kawo dauki sun kawo taimako ko ba haka ba to taimakon nan da suka kawo yana nuna a ranar tashi alkiyama za su samu lada su shiga aljanna ba za su samu ladan nan ba me yasa saboda su yi tauhidi ba su bauta ma Allah ba wani Allah suka bauta ma amma duk wanda Allah ne kawai ya bauta ma to shi kuma a ranar tashin alkiyama su ne ƴan ajin tibar kalla a wajen Allah madaukin sarki kamar yadda wani malamin mu yake hodin haka in zai yi magana akan mutane mafifita sai ya ce ɗan ajinti barkalla a wajen Allah. To mutanen da suka yi tauhidi to su ne ɗan ajinti barkalla a wajen Allah, kuma ɗan uwa wannan tauhidi shi ne abin da ya fi muhimmanci a rayuwar mutum. Allah maɗaukakin sarki da ya tashi sabkar da Alƙur'ani bai sabkar da ayoyin nan ba da surorin nan ba da izu-izukin nan guda 60 ba lokaci guda Allah ya sabkar da su ba. Allah maɗaukin sarki ya sabkar da su ne lokaci bayan lokaci, bal sai da aka ɗauki tsawon lokaci shekara 23 Allah maɗaukin sarki ya yi yana yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi, sannan aka sabkar da Alƙur'ani gaba ɗayansa sai bayan shekara 23. To lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya fara yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi a garin Makka, sai da Allah maɗauki sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shekara 13 trezan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da yayi shekara 13 a Makka, ana sabkar da ayoyin Alƙur'ani wanda magana su sune ayi tauhidi a bauta ma Allah shi kadai, ka ayi shirka da shi, ka a bauta ma wani tare da Allah, ballantana ma a ce wai a bauta ma wani Allah shi kadai. Shekara 13 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gugurmaya akan tauhidin nan. Shi yasa zaka ga duk wanda zai riki da awat tauhidi a wannan lokaci namu, wallahi sai yayi hakuri. Ina ƙara tunatar da kaina akan cewa sai mutum yayi hakuri in dai tauhidi zaka karantar, wallahi sai kayi hakuri. Saboda lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kira zuwa ga tauhidi a Makka, wani irin cin mutunci ne ba a yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Kuma ha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin Allah ya ce yayi kira zuwa ga tauhidin nan, kowa amintacce ne a kowa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amintacce ne a wajen shi, kowa ya yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kowa gaba ɗayansu. Kai har ana cewa wai idan ina da kuɗi, yanzu misali wannan lokaci da muke ciki na fitintunun da Allah maɗaukin sarki ya jarrabe mu da shi na son kuɗi, kowa yana son kuɗi, malamai su kansu sun goma son kuɗi, akan kuɗi ba abinda ba su iya yi. Kaga mutum ba kai malam wanda ya kan shiga wannan, saboda malamai ya kamata su yi irin wannan maganganun ba mu ba ɗalibai. To son kuɗi, suka ce da wai za ka zo kana da miliyan guda ka aje ta a gidanka ko ka sa ta cikin kontikinka, wai ka fi samun nutsuwa ka kai ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aje maka akan wai kai ka sa cikin kontikinka, saboda tsabagen yanda suka yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka amince da shi, ya zamanto amin, haka suke kiran shi al-amin, amintacce. Amma kuskuren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen su guda ne, saboda mu a wajenmu ba kuskure bane, daidai ne a wajen Allah, daidai ne. Wai shine saboda yayi da'awar su bar bauta ma kowa, su saki kowa, su kama Allah shi kadansa. To wannan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, to shi ne ya jayo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matsala. Tare da fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa muhimmanci a wajen Allah, ya fi kowa muhimmanci a wajen duk wani musulmin kwarai, ya fi kowa falala, ya fi kowa girma, ya fi kowa matsayi, ya fi kowa daraja. Amma sai da ya sha wahala akan tauhidin nan. To ina ga kuma su wanda dama mu ba a wajen kowa muke mutanen kwarai ba, akwai wanda su a wajen su mu mutanen banza muke da yawa, wanda su haka suke mana kallo mutanen banza muke. To balantana mu wanda shi a lokacin shi da makiyan shi da masoyan shi dukkan su suna son shi, suna daukan shi mutumin kwarai, yana da'awa akan tauhidi amma bai tsira ba. To ina ga kuma mu a yanzu ɗan ku ciku ba mu da ba ma kowa ba, ga munan mu da muka zo a ƙarshen zamani, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gwada mana, ya karantar da mu wanda suka fi kowa fifiko sune sahabbai. Manzon Allah sai ya ce thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum, sannan wanda za su biyo bayansu, sannan wanda za su biyo bayansu, haka ake tahiyya ake tahiyya ho yanzu bayan karni kusan 14 sannan mu muka zo to kaga kenan ba a maganar abin da ya shafi kuma mu kasanta kanmu da ma waɗanda suka wuce to ballantana wai mu yanzu kaga mutum yana da awat tauhidi wai wasu abubuwa suna zawwa suna kirkito mishi sai ya ce ya fasa subhanallah baka gane sunnar Allah ba baka gane Allah ba kai tauhidin ma baka gane shi ba kenan saboda dama shi tauhidin haka ne kai ba wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kadai ba annabawa gaba daya da Allah ya bamu labarin su duwan duk annabawan nan sun shiga matsala saboda tauhidin nan kuma ho abinda Allah yake karanto mana a cikin alqur'ani da qisas da Allah yake bamu labarin annabawa ba wai kawai mu karanta ne mu ji dariya mu huce ba a'a Allah yana bamu labari ne dan mu dauki darasin da ke ciki mu yi hakuri akan cutar wanda ta yi ciki to kadiba kaga shekara 13 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yana kira kan tauhidi amma manzon Allah bai huta ba an kyamace shi an kore shi kai malam garin da aka aihe ka cikin faminka cikin abin da ya shafi ɗan uwanka na jini cikin abin da ya shafi ethnic ɗinka a ce a ware ka a kore ka kai daya malam me ya kai wannan zafi akwai abin da ya kai wannan zafi babu da farko an ce a cutar da shi aka yi ta cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana sallah za a je a dauko ma'aiwa ta raquma ma'aiwa a zo a dora a saman wuyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yayi sujada kai me aka taba yi ma dan kana kira zuwa ga Allah ni aka taba yi ma zagi da cin mutunci wannan menene a ciki ba komai ne ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an hasa mushi baki kai an jehe shi da duwatsuna da Allah ya tura shi daif yayi wa'azi yace a bauta ma Allah shi kadai an jehe manzon Allah da dutsi kadiba kaga irin wannan cin mutunci fa kuma wanda abu guda ne a kira a bauta ma Allah shi kadai fa to kai yanzu dan kana kira zuwa ga abota ma Allah wai kake tunanin wai ɗan social media ba za su barka za su shawo maka laiya billahi lazi ba za su shawo maka laiya ba ba ɗan social media ba kadai na rantse da Allah hatta aljanu da shedanu ba za su shawo maka laiya ba domin kira ga bauta ma Allah kadai hanya ce wadda za ta gyara mutane ta kuma zaunar da kowa lafiya na rantse da Allah duk wani abin da kaga ana na iskanci da shirme da kidnapping da sauransu da ake a duniyar mu a yanzu wallahi tallahi karancin kira zuwa ga Allah ne da duk wa'annan wanda suke sabon Allah da duk wanda suke kidnapping din nan suke kashe mutane terrorist da addakai suna yawo a cikin mutane na rantsi da Allah da za su je su karanta tauhidi su fahimci tauhidi wallahi da duk wannan abin sai an bar shi saboda shi tauhidi yana gyara maka zuciya ne ita kuma zuciya ita ce take umartarka da aikata abubuwa yayin da ko zuciyarka ta gyaru ta zaman to faratas to babu wani abu baki da zai zo ya cakuɗa da rayuwarka kamar yadda zaka ga wasu a yanzu suna cakuɗawa ana ganin cewa kamar karantar addinin nan karantar shari'an nan wai ita take sawa ana yin abin da ya shafi terrorism da sauransu wannan jahilci ne da duhun kai babba billahi lazi la ilaha illallah domin babu wanda ya san shari'a kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu shi amma manzon Allah sallallahu kai malam kadiba tarihinsa iya daga cikin abin da nake so in lokaci ya bamu a sanya littafi wanda yake bangaren sira a ringa karantar da mutane tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kadibiyan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mu'amalanci kafirin nan wai in an zo ana magana shubuhar da ake kawowa karkashin tauhidin nan ɗan uwa shine sai a ringa cewa ai tauhidin nan addinin musulunci yana kira da akan a kashe mutane akan ayi kisa wai da Allah madaukakin sarki yace idan ka kashe a kashe ka ko ba haka ne ba sai a ce ai addinin yana koyar da ta'addanci subhanallah kaga wannan iskanci ne da raina mutane addinin musulunci bai koyar da ta'addanci ba ko kadan Allah madaukakin sarki ya bamu labari idan mutun ya kashe a kashe shi wai kun san dalilin da yasa akai wannan abu na rantsi da Allah duk mutanen da suke kashe mutane da za a ringa kamo wanda yake kisan nan a zo a hadu yanda ada kai yanzu ci gaba na wannan harkar social media réseaux sociaux ayi filme a dauka and direct kowa yana gani a duniya a ce wannan hukuncin da aka yi mishi an kashe shi ne saboda ya kashe wani billahi allazi la ilaha illa huwa masu kisa sai sun rage shi wa'anda suke kisan nan ba za su ce su sake yin kisa ba saboda sun san da sun kashe kashe su za a yi amma saboda ku gane cewa ba addinin musulunci ya kawo ta'addanci ba majalisar dinkin duniya da turawa su suka kawo ta'addanci saboda me na wadu wannan magana saboda idan mutun ya kashe wani yanzu da gangam in aka kamo shi an ce za a mishi hukuncin Allah da manzansa a kashe shi sai a zo a ringa cewa durwa de long shi yasa nake cewa na rantsi da Allah ba durwa de long bane ba abinda ya kamata a kira ta sunanta na yankata cacce shine durwa de criminal kisa yayin shi shi ba rai ne ya kashe ba wanda aka kashe shi ba om ne ba ko shi mutumin banza ne ko shi dabba ne aka kashe amma sai yanzu da za a rama ma wancan wai ku zo ku ce durwa de long shi yasa nace wallahi ba wai durwa de long bace ba durwa ce ta criminal kawai ana kara ma criminal me yake suna criminal karhi ne me yasa saboda an ce mishi in ka kashe banza saboda wasu za su zo su kare ka to addinin musulunci shi ku sai ya karantar da cewa in ka kashe to a kashe ka saboda kai baka so a kashe ka ba za ka je kai kisa kaga kenan abu na harko kenan da ya kamata mu gane abu na biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin sa gaba daya yayi kokin da aka yi gaba daya ya kukunin da aka yi duk kafiran da aka kashe na rantsi da Allah busu kai kashi 10 cikin 100 na mutanen da aka kashe a lokacin da aka yi premier game mondial ba to idan da za ka yi adalci ka hada su wane ne me yake da suna yan ta'adda duk yakin da aka yi a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gabaki daya a shekaru 23 nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a rayu ya rayu a duniya duk mutanen da aka kashe wajen yaki da wanda aka yi musu hukuncin zina sun yi zina a kashe su wanda ma'aurata ne ko kuma wanda ya kashe a kashe shi duk mutanen nan da aka kashe in ka dauko su wallahi busu kai kashi 10 cikin 100 na mutanen da aka kashe a lokacin da aka yi premier game mondial ba su wa'anda suka yi premier game mondial musulmai ne suka yi ta bal ba zawwa aka yi ana daukar ɗan Afrika ba ana kai su ana yaki da su musamman ana sa su su yi yaki ana kakkashe su wai yanzu wai in banda tambada har wani mutum mai sunan musulmi wai ka hito kana magana akan cewa zuwa a karanci shari'a wai shine yake kawo ta'addanci kai malam to yanzu a cikin waɗanda suke ta'addanci ai akwai wanda an san su kwarai suna nan musamman na Najeriya nan da sauransu da suke bayyana kansu ka kawo guda wanda gashi nan ya she ga diploma din shi ya je ya karanci addini ne ya hito babu ba za ka taba samu ba ɗan adam Allah da ya halicci ɗan adam ha bangare biyu Allah ya mushi akwai bangaren jiki akwai kuma bangaren rai mu abinda muke so a yanzu mafi yawanci kamar yanda a kwanan nan kwanan baya abinda ya faru ya sha kenan ana magana akan bangaren jiki ne bangaren gangan jiki tabbas abinda zai gina jiki menene ka ci mai kyau ka sha mai kyau ka je ka yi ka nutsu ka yi aiki mai kyau kaza kaza da sauransu to bangaren rai babu abinda ke gyara rai in ba alqur'ani ba duk lokacin da zai zamanto bahaushe kake za a zo a ringa karanta maka ayoyin alqur'anin nan a fassara maka da hausarka a'a zabarmanci kake ji a fassara maka da zabarmanci a'a faransai kake ji a fassara maka da faransai angile kake ji a fassara maka da angile to wallahi kafin akai karshe minal jinnati wan nas na rantsi da Allah sai ka fahimci addinin musulunci addini ne na zaman lahiya kuma zai gyara ka ruhin ka zai gyaru saboda ruhin nan shine in ya gyaru gangan jikinka za ta yi kyau duk yanda ka kai ga zama mutumin kwarai ma'ana abinda nake nufi akan mutumin kwarai shine jikinka mai kyau kana cin mai kyau, kana shan mai kyau, kana zuwa waje mai kyau, amma in ya zaman to ruhinka na banza ne, to wallahi akwai matsala. ‘Yan siyasa, mafi yawancin ‘yan siyasan mu da gare mu, menene matsalar mu? Zuciyoyinsu, ruhinsu ne ba mai kyau ba, saboda ba su san abin da yake na addini ba, wanda zai taimaka ma talakawa ne, ko kuma zai hallaka talakawa ne, ko kuma menene? Mafi yawanci daga cikinsu, ba na ce duka ba, saboda a cikinsu akwai mutanen ƙwarai, akwai wanda suna zuwa karatu, akwai wanda suna ɗaukan malamai su je su karantar da su, da yawa daga ciki, amma akwai wanda mafi yawancinsu duk ba haka suke ba. To ruhin nan nasu shine matsala. To duk lokacin da ko addini za a karantar da addinin musulunci, to shi kuma ana magana a gyara ruhin ka. Shine abin da mutane ba su bambancewa. Akwai ɓangaren ruhin nan, shine abin da yafi muhimmanci mutane mu gyara. Saboda da rai ya gyaru, to wallahi sauran wancan ɓangaren na biyu zai gyaru da izinin Allah Maɗaukakin Sarki. Allah Maɗaukakin Sarki ya taimake mu. Lokaci ya tafi, duk da ina magana akan wannan sati mai zuwa, idan Allah Maɗaukakin Sarki ya kai mu, zan yi da magana akan wannan mas'ala, saboda mas'alar ƙwarai ana yaudarin mutane a yanzu da sunan shubha ga addinin musulunci, tare da cewa idan ka dibi addinin musulunci da musulman, ka dibi wanda ba musulman, wai tsaya kwanan nan fa, ko shekarun nan aka kori Turawa daga ƙasar Niger, ko ba haka aka yi ba, da wasu ƙasashe irin su Mali da sauransu, irin su Burkina Faso, menene dalilin da yasa aka kore su? Hatta mu karan kanmu mun san dalilin da yasa aka kore, saboda azzalumai ne, suna zalunci, suna kasa. Addinin musulunci shi ya koyar da zalunci, ashe ga wani da suke koyar da zalunci ne. Amma wai ka hito kana magana wai addini, wai karanta addini shine yake kawo da zalunci a ƙasa, subhanallah. Kaga wannan ya kamata a ce mutane wallahi ya zamanto muna karatun addini, mu yi kokari kuma mu fahimci addinin nan, kamar yanda nake yawan ambatawa. Har da ce Alkur'ani abu ne mai kyau, wallahi a har da ce Alkur'ani abu ne mai kyau, amma abin da yafi muhimmanci shine ka san abin da Alkur'ani yake magana a kai. Domin Alkur'ani ba zai zamanto ya amfane ka da komai ba, wai kawai dan ka haddace shi kadai baka yi aiki da abin da shi Alkur'ani ya faɗi ba, ba zai amfane ka da komai ba. Amma wanda ya san abin da Alkur'ani ya faɗi, ya yi aiki da shi, ya fi ka alkhairi, zai sama ku sama. To shi yasa in muna kai ɗiyanmu su haddace Alkur'ani, amma a ringa gaya musu menene Alkur'anin yake magana a kai, a fassara musu da kowane yare da suke ji. Allah Maɗaukakin Sarki ya sa inda na hudu daidai, Allah ya ba mu lada gaba ɗaya, inda na yi kuskure Allah Maɗaukakin Sarki ya gafarta min. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.